wannan harin dai da aka kai a wani yanki na karamar hukumar Takum a jihar Taraban wanda ake zargin cewar ƴan aware daga yankin jamhuriyar Kamaru masu fafutukar kafa yankin Ambazonia daga jamhuriyar ta Kamaru su ne dai waɗanda suka kai wannan harin suka yi nasarar kashe sarki da ke da sarauta a wannan yankin da ma kuma wasu mutane guda biyar ciki har da ma ɗan sarkin wanda ake zargin cewar sun yi kokari domin tafiya da shi shi kuwa ya musu turjiya nan take kuwa suka bude masa wuta ai ba kun ci lahira Malam Murtala Muhammad dan wannan yankin ne wanda kuwa ya ce da mana yadda lamarin ya auku
bangaren wardin Shibun Ward ne under Shibun Ward a Takum local government Takum 2 constituency so akwai sarki din sarkin tabbas sun kashe shi sarki alaka sun kashe shi da rashin ma sun kashe da yaron sa guda daya domin yankin akwai ruwa wanda ya shafi kashin da ladan daga can wurin nasu so akwai da suka gudu ma sun yara sun fadi a wannan kogi din
kuma a nan su bangaren mahukuntan jihar Taraba musamman wanda suke da matakan iko a karamar hukumar Takum ko suna da masaniyar akuwan wannan lamari tambayar kenan da nayi wa shugaban karamar hukumar wanda kuwa ya tabbatar min da akuwan lamarin kamar haka
sunana honorable Shiba White Kare abinda ya faru jiha ta 5 da na safe zuwa 6 mutanen manga sun tashi a barci kenan da kawai an ji harbin bindigogi an nufa gidan shi sarki a inda aka kashe sarki da mutane uku a gidan shi din mutum da ya kuma aka harbe shi ya kwanta to da taimakon immigration wanda suna a wurin immigration suka yi iya kashe kokari harbi da su kafin immigration suka kwashe mutane da sun gudu zuwa bakin ruwa a girgin su a wancan haye wani kauye na ce Allah kuma yana Najeriya
duba da cewa wannan lamarin ya auku a wannan yanki naka wani matsayin gwamnati ta dauka akan wannan lamarin
gwamnati ta dauki mataki da tsauri wanda security sojoji duk suka nufa wancan gefe ta ne mun bi su zuwa a garin Mangashan mun tabbata da gawaki guda 5 na Gaza
DSP Usman Abdullahi wanda ke zama mai magana da yawon rundunar ƴan sandan jihar Taraba kuma yayi mana ƙarin bayani akan cewar lallai lamarin ya auku domin kuwa da faru su na ƴan sandan suna bakin daga domin kawo ƙarshen wannan matsalar da kuma tabbatar da yawan waɗanda suka riga suka rasu sakamakon wannan tarzoma
sun shigo wannan kauye wanda suke share bundar da Najeriya gudu so suka zo suka attack kauye suka so su tafi da sarkin ne ke ga kai da ruwa shi ya gudu sun kashe shi ne da mutane sun guda
ku ita dai karamar hukumar Takum da ke jiha Taraba karamar hukuma ce wadda ta dade tana fuskantar matsalar rashin tsaro a wannan yankin wadda kuwa ake ta kwan-gaba-kwan baya tsakanin masu tada kayar baya da kuma masu madafun iko Salisu Muhammad Garba muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya